Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Roma da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar 36 ga watan Agustan shekara ta 2019, cikin shirin za a ji cewa al'ummomin ƙauyen Jakana da ke ƙaramar hukumar Kandaga a jihar Borno na ci gaba da ƙauracewa ƙauyen sakamakon barazanar 'yan ƙungiyar Boko Haram. Haka kuma za a ji cewa ɗaruruwan 'yan ƙasar kamar sun yi maki a babban birnin ƙasar domin neman sanin inda 'yan uwansu da ake tsare da su a gidan yari suke. Sai kuma shirin a dawo lafiya da baba Yakubu Makiri zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro ke kira kuna ajiye mana. Amma kafin duk waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Kasar China ta ce za ta ɗauki matakin ramuwar gayya muddin Amurka ta girke makamai masu linzami masu matsakaicin zango a yankin Asia da Pacific. Mr. Fu Kong, daraktan sashen kula da makamai yaƙi na ma'aikatar harkokin wajen China, ya gaya ma manema labarai yau Talata cewa China za ta tsaya ta zura ido kawai ba. Matsawar Amurka ta aiwatar da barazanar da ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ta wajen sakataren tsaro Mark Esper da cewa za ta girke makamai masu linzami a yankin kwanan nan. Ya yi kira ga makwabtan China, musamman ma Japan da Koriya ta Kudu da kuma Australia, da su yi taka tsantsan wajen kin yadda a girke makamai masu linzami na Amurka. Ya ƙara da cewa hakan shi ya fi alfanu ga tsaron ƙasashen nasu. Da yake mai da martani kan har-haren kan mai uwa da wabun nan da aka kai Amurka, shugaban Amurkar Donald Trump ya sha alwashin abin da ya kira ɗaukar matakin gaggawa, yana mai Allah wadai da masu tsauran ra'ayin nan na fifita jinsin farar fata, tare da kiran a shiga yin binciken kwakwa ma duk wani mai neman sayan bindiga. To amma Trump baya ra'ayin ɗaukar gagarumin mataki a majalisance na daƙile wanzuwar bindiga, inda hakan ya zama abin takaici ga masu ra'ayin ɗaukar wannan matakin. Haka zalika, bai ma mai da martani ga masu sukar sa ba, waɗanda suka yi zargin cewa zafafan kalamansa na sukar baƙin haure, musamman ma na 'yan wato na ƙasar Mexico, sun taka rawa wajen samar da mummunan yanayi irin wannan. Trump ya yi jawabin ne a fadar White House jiya Litini, bayan har-haren nan biyu da aka kai sa'o'i 13 tsakanin juna a El Paso na kasuwato na jihar Texas da kuma Dayton na kasar Ohio na wato jihar Ohio. Wasu ɗaiɗaiku mahara ne dai biyu suka kashe jimlar mutane aƙalla 31 a biranen biyu, baya ga wasu da dama da suka ji raunuka. A wani mataki mai matukar tsauri, gwamnatin India ta 'yan Hindu masu ra'ayin kishin ƙasa ta soke 'yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin Kashmir tun shekaru gwammai da suka gabata, wanda hakan ya janyo fargabar abin da ka biyo baya a wannan yankin mai rinjayen musulmi. Sa'o'i bayan ɗaukar matakin tabbatar da tsaro a wannan jihar, ministan harkokin cikin gidan India Amit Shah ya gaya ma majalisar dokokin ƙasar jiya Litini cewa shugaban ƙasa ya farratta ba hannu kan wata dokar gaggawa ta soke tanajin doka ta wato na 370. Wannan tanaji shi ne ya halatta ma jihar ta Kashmir kafa nata irin dokokin da kuma 'yancin cin gashin kai game da duk wani abu, in banda batun harkokin waje da na tsaro da kuma na sadarwa. Gwamnatin ta India ta kuma soke dokar hana waɗanda ba mazauna yankin ba ne da su riƙa sayan wasu kadarori a jihar, wanda hakan ya baiwa duk wani bain da damar zama da sayan fili da kuma samun aiki karkashin gwamnatin yankin. To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau din nan Talata a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu, wanda ga dukkan alamu martani ne cikin fushi kan atisayen soji na haɗin gwiwa da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu a wannan satin. Daga kudancin lardin Wangai aka harbo makaman da ba a tantance irinsu ba zuwa yammacin ƙasar, a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a wata takarda. Takardar ta ƙara da cewa Koriya ta Kudu na ci gaba da sa ido ko da za a ƙara ƙaddamar da wasu gwaje-gwajen makaman, amma ba ta yi ƙarin bayani kan hakan ba. Ƙaddamar da gwaje-gwajen na zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta fitar da wata takardar bayani inda take sukar atisayen haɗin gwiwar da ake yi tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Ta yi gargaɗin cewa Koriya ta Arewa na iya watsi da batun tattaunawa da rungumi wani sabon tafarki.
Ibrahim Kalmu Sigarba ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, al'ummin ƙauyen Jakana na jihar Borno na ci gaba da ƙauracewa gidajensu bayan da suka fara fuskantar barazanar 'yan ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda ya haɗo mana.
Jama'an da ke ƙauyen Jakana karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno na ci gaba da ƙauracewa ƙauyen sakamakon barazanar 'yan ƙungiyar Boko Haram da ta ziyarci garin har sau biyu cikin mako guda. Tun a ranar Talata da ta gabata ne dai aka ce 'yan ƙungiyar Boko Haram din sun ziyarci ƙauyen na Jakana, da suka kwashi kayayyakin abinci da dai wasu kayayyakin buƙatu irin na yau da kullum, suka kuma tafi da wasu masu garin wata makaranta guda biyu wanda har yau ba wanda ya ji ɗuriyansu. Wanda ranar Alhamis kuma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya ziyarci ƙauyen na Jakana sai dai barin garin gwamnan da kwana guda, wato a ranar Juma'a. Waɗannan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram suka sake ziyartar garin, su kuma nemi kowa ya nuna katin shaidansa, wato identity card, su kwashe wasu 'yan banga guda uku, su ma aka yi gaba da su. Waɗannan mahala dai yana zuwa ne sanye da kayan sarki da kuma motoci irin fentin sojoji, wanda mutanen wannan ƙauyen kan zata cewa jami'an soja ne. Sai dai bayan an shammace su, sai su fahimci cewa waɗannan mahala ne kan ziyarci su da cewa ba su kashe kowa ba. Sai dai hakan na tsoratar da mutanen garin, wanda tuni suka ce za su ma sallame ƙauyen. Kama dai hidda hidana ta kasance da wasu.
Muna cikin sallan mangariba guda shida. To a cikin hidansu guda shidan nan mafi yawan su suna cikin uniform na sojoji ne. Sai suka yi gaba, sai suka saki dawo baya, suka tsaya bayan bakin kofin makaranta. To kaga sai mu jama'a kuma suka san mara cewa.
Akwai makami a hannunsu ne?
Da makami ma su RPG wannan AK-47 ba makamin da ba su da shi.
Wanne ne motar suka zo da shi?
Hilos na ma'aikata na sojoji wani bola-bola.
Su zo da kuma kayan sarki a jikinsu.
Eh, hakika.
To ana maganar sun shiga ma sun kwashe kayan abinci, a gaskiya wannan batu yake.
Eh, hakika kuma sun aikata haka, kuma sun tafi mana da masu gadi na makaranta guda biyu.
Masu gadi. Kuma kawai suka kashe ne a cikin gari?
A ba wanda suka kashe. Sun ce su ba sa bukatar talaka, su bukatar su jami'in tsaro.
Ranar Talata da kamar misalin karfe 6:40 suka shigo mana cikin gari, suka babbala shago, suka ɗauko mana maharba guda biyu.
Masu gadi din nan?
Eh, su ne masu gadi a bakin makaranta.
Ana magana kamar ba kwa makwa na gidajen ku,
ba ma kwana gida tun da aka ce an kawo ta kan garin nan, ma kowane ba sa kwana gida da yawa. Ajeji kaman zabi, muna bar gidajen mu aka mu je mu kwana ajeji.
To mu dai gaskiya kowa babba da karami hankalin su ya tashi saboda ba security, wanda yana kasuwa ba zai samu kwanciyar hankalin da zai bude shagon shi yayi kasuwa ba.
Ya batun gaskiyan cewa in kaman dare ya kuna fita ku bar gari sai wace gari kuke?
Wannan tabbas in yayi karfe 6 wannan kowa kayan shi akai ne, za mu fita bakin gari sai mu boye mu kwana mutum biyu uku haka, sai a yi dozin din su kwana an gari ya waye sai kuma a dawo.
Ka gani ba maikata, kawai muke tsoro kar a zo a kashe mu, za mu bar gari tuku kuma kun zo mun tashi ma tuku kun zo wayan su haka hanya su koma.
Da dama kun kama tafiya ka jeji kenan?
Eh, jeji za mu tafi, ba inda za mu je ba, ba inda
muke. Daga nan zuwa Maiduguri kilometer nawa ne?
42.
To ganin cewa wancan lokaci da waɗannan mutane suka zo ba jami'an tsaro a cikin gari na lokacin?
A babu, sun tara sun tafi ba kowa.
Tunda wancan lokacin ne dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya roƙi gwamnatin tarayya da cewa su ƙara jami'an tsaro a wannan gari don baiwa waɗannan mutanen kariya. Kama abin da ke cewa
the federal government has done a lot. We are still appealing to the federal government to provide more security in this region.
Yace gwamnatin tarayya ta yi abu da dama, kuma har yanzu zamu ci gaba da roƙon gwamnatin tarayyan da ta ƙara mana jami'an tsaro a wannan yanki don mutane su ci gaba da kasancewa inda suke.
Let them appeal to their sons and daughters that are involved in this process to desist from collaborating with the insurgents.
Gwamnan kuma ce zan roƙi mutanen wannan gari da su roƙi 'ya'yansu da su guji haɗa baki da waɗannan mahara idan akwai wasu daga cikin su. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Shawa gaida Haruna Dauda. Ɗaruruwan mutane a ƙasar kamar su kai zanga-zanga a babban birnin ƙasar suna neman sanin inda aka kai fursunonin da aka sauya waje a makon da ya gabata biyo bayan wani bore da ya ɓarke a ban gidan yarin Yawunde. Ga Alheri Grace Abdu da fasarar rahoton Moki Edwin Kinzika.
Julius Barka, ɗan shekaru 32, yana cikin waɗanda suka yi jerin gwano a Yawunde jiya Litinin na neman gwamnati ta bayyana inda aka kai fursunonin da suka ɓace.
We simply want the government to let us know where they are now.
Abinda muke bukata kawai shine gwamnati ta gaya mana inda suke. Bamu da wani mugun nufi, muna da ƴancin sanin inda suke. An sauya fursunonin wurin zama ne bayan bore da aka yi a gidan yarin da ke Kodengwi ranar 22 ga watan Yuli. Ƴan awaren yankin Kamaru da ke amfani da harshen Ingilishi da ke tsare a gidan yarin da ƴan hamayya sun kwace ikon gidan yarin domin nuna fushinsu kan irin cinkoso da rashin kyan muhallin gidan yarin da kuma tsawon lokacin da ake ɗauka kafin a gabatar da waɗanda aka kulle gaban kotu. Sama da mutane 6,000 ke kulle a wannan gidan yarin da aka gina domin tsare mutane 750. Gwamnati ta ce an sake wa kimanin fursunoni 250 wuri bayan boren. ‘Yan tawaye sun ba da sanarwa ta hanyar sadarwar intanet inda suka ba gwamnati wa'adin kwana 5 daga Laraba da ta gabata ta gaya musu inda mutanen da aka tsare suke idan ba haka ba ta kuka da kanta. A jiya Litinin suka ce an gaya musu cewa mutane 88 daga yankin da ake amfani da Turancin Ingilishi da ake tsare da su suna tsare a wani gidan yari da ke birnin Yawunde. Suka ce ba su san inda sauran mutanen da ake tsare da su suke ba. Kakakin gwamnati Rene Emmanuel Sadi ya ce an kai mutanen wani gidan yari ne sabili da rawar da suka taka a boren da aka kona wani bangaren gidan yarin aka kuma jiwa mutane da dama rauni.
The inmates identified as being the leaders of this insurgency.
Ya ce an mika wa 'yan sanda fursunonin da aka hakikanta su ne suka jagoranci wannan bore 177 a ranar boren da kuma waɗansu 67 bayan wannan. Duka su 244 domin a yi masu tambayoyi kawo yanzu duk an saurari bahasinsu an kuma kusa kammala bincike. Sadi ya ce waɗansu daga cikinsu suna gidan yarin da ke da matuƙar tsaro a Yawunde yayin da sauran kuma ke waɗansu gidajen yarin da babu cinkoso sosai. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty ta yi kira ga hukumomi su inganta yanayin gidajen yari su kuma saki waɗanda aka kama suna zanga-zangar lumana. A kuma tabbatar an gurfanar da waɗanda aka kama a gaban kotu ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma a sake su.
Alheri Grace Abdi kenan da fasarar rahoton Moki Edwin Kinzika. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka.
Da zambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Nigeria, 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 Nigeria,
zubenci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya idan kana faɗa to
To wannan haka yake har yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:15 na dare ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da masu amfani da hanyoyi musamman direbobi da fasinjojinsu a kan mu'amalar tsakaninsu da kuma kalubaloli da suka huskanci a cikin aiki. A makon da ya gabata wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya faro tattaunawa da wani direban motar haya mai suna Aminu Abdulkadir wanda ya fara bayyana mana matsaloli da yakan huskanci akan hanya musamman lalacewa hanyoyi da kuma batun ma'aikata. Inda na kwari ya masa tambaya kamar haka.
Ma'aikata fa? Yawa ma'aikata to aiki suke yi in an fahimci abin komai mai sauki ne. Biya ayyukan tambayar ka lasin takardun mota ya caje mota ka tafi. Akwai road safety wanda su ne mafi wani muke ganin cewa kaman kalubalen mu ya fi gare su. Saboda za su tambaye ka abu da yawa sana da doka wajen guda 100 da wani abu. Sana doka wajen 100 da wani abu. Kuma ka ga ba za ka iya tsallake komai ba. Misali an ce kawo driver license. Ka bayar makashin wuta ka bayar takardun mota ka bayar triangle ka bayar safiya taya akwai ka kunna traffic gate dama da hagun ka kunna danger brake naka yana kama full naka yana kama waye kwa yana aiki kaga ina ganin ya kamata ai mutum guntun kuma a yafi domin ko Allah yakan cewa ku yi kokari ku kiyaye manyan manyan ka bara iro shi zai yafi ba guntun so amma in aka same
ku ba sa yafiwar
kenan gaskiya akan yafiwa amma gaskiya kadan saboda da kasan a kowane sahi akwai mutanen kirki akwai mutanen banza wani zai in kai yin tambaye ka abu uku ma yin tambaye ka lasan da fayar da gusha da gundun zuci da Allah kiyaye amma wani zai ce sai ka je ka sai kun je office in kun je office kuma za a yi maka tara kaman 10,000 wani lokacin 30,000 sama da haka to in akwai gyaran mota ne mu da muke aiki da tafiya gaskiya ba wani laifi bane a ce gyara saboda ai rayuwar mota ne ce a hannunka wanda kake control nasa in an samu agasi kai ma kana ruwa misali in kar a ce ma a biya diya common kai mota ta azumi mota mota in ko aka ce wannan azumi zaka guda 60 kadi ake ka tashi hankali kar ma ka biya diya balle a ce za a biya diya wajen miliyan 50 da wani abu kaga mutum ya shiga cikin yanayi amma in ka gyara ko abu ne ya faru mafi yawanci za ce kawai Allah ne kawo
kai magana wai lalacewar hanyoyi ya kake ganin me kake ganin ya kamata
mini abin da ke gani ya kamata gwamnati bai da hankali wajen matsawa waɗanda ta bawa aikin hanya don kammalawa misali hanyar da ta zahiri daga Kano zuwa Maiduguri nan an fi shekara 10 ana yin aikin baya ya kiza ko ina za ka ga an yanzu ko a sati da wuce nan a makonnin an yi wani mummunan azan a dalilin wanwai ne yanzu ga in ka tabi nan kana barin gwangwan sun danta ta nan sun tire hanyar hannu ɗaya ce hanyar da ta tsare kamar jihohi 5 ko 6 a ce za a haɗa mutane a hannu ɗaya kaga ta shankali ne wannan a cikin hanyar akwai private ko da yake mota ko wani wanda bai yi mota ba so in an maka wani ba cikin wani in yayi fure wani ba zai ba kaga irin wani abin duniyan wace bar alade so kuma su misali kamar su da muke ganin masu dantata kamfani ne kasa mu ɗan kasa ne so yana da kyau a ce ko dinkihin mutane ma ne mutane yake su aikin tunda aikin a Kano ne kuma sun kisa mai da hankali sun mai da hankali akan aikin kaga akwai failure a cikin harka wannan shine kalubalen mu gwamnati ma ba wanda ta bashi kwangila in kudi ne wannan kashi uku ta bashi ɗaya a ciki in yayi ta bashi in har a kammala biya to kaga ba ai wannan
me suna na Abubakar
Mala Abubakar gashi kana tuki kuma sana'a ka tuki ce yaya mu'amala take kasancewa tsakaninka da passenger saboda wani lokaci ana zargin juna ko ku zarge su da rashin wato yin wani abu na aibu su su zarge ku da rashin hakuri ko wani abu mai kama da haka ya take
to abin da yake kasancewa dai da mu da su kamar yadda ka faɗa wannan zargin akwai shi dan so tari kaga in ne lodi wani lokutan ina tsoron kamar bin hanya saboda ma'aikata haka ka gane to in na yanki haka ina son in bullo hanyar da nake ganin zan samu mafita to muna dan samun korafi da su haka sai su ce ana yawo da su ana ta shiga lunguna da su ina za a kai su ne to shi nake ce musu ai muna bi don mu samu mafita saboda in mun budo dar ana samun matsala a gurin kuma matsalar road safety ne da karota ko ka kiyaye wani lokacin sai su nemi sai sun kirkiro mu abin da yake ba shi bane. Ka gani ina driver las, akwai takardun mota, akwai fire sundushin, akwai komai, yana da komai
kawai. Ko dama abin da zan tambaye ka kenan, wai ba kwa cika sharadan da hukuma ta kin daya ne?
Wallahi muna cikawa. Civil limit din da ake ta kokarin sai an yi shi, sai an yi shi. An ce baya ma samuwa. 50,000 ake sai da shi, kuma an ce ba ko ba a samun zama. Amma suna takura mana kan sai mun yi shi. Da daukar mutum biyu a gaba.
Ba kwa samun, ba kwa iya kiyaye, kuna yin over speed ne kenan?
No, ba wani iya over speed. Kawai dai ba mu san komai ba. Dai muna ta kokari dai inda yadda za a yi dai a samu don Allah, a sama mana maslaha.
Amma ai an zo gun tunda wasu ku kuma ana zargin ku da cewa dama kuna gurin tsairasa.
Ah, gaskiya to ba duka ba. Kuma ana yi, ba zan ce ba a yi gaba da yawa, amma ba duka ba. Gaskiya masu hankali a cikin mu suna da yawa. Akwai datta, akwai manyan mutane. Ko ba haka ba? Eh, gaskiya.
To ai to irin wannan yanayi misali idan wato aka samu fasinjiya baka shawara kai kana sauraron abin da ake
ji? Ina dauka, gaskiya ina dauka. Ina dauka shawara, indai ban shawara ta gaskiya wallahi ina dauka. Har zan masa godiya. Indai ta gaskiya ce. In ya so da zan zuciya, shine zan ce masa ba haka bane.
Ko shakka babu, wannan shiri zai ci gaba da bibiyan harkokin masu amfani da hanya domin rage yawan hatsara akan hanyoyinmu. Sai kuma sabon mako za mu ci gaba da wannan shiri. To yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da direbobin da ya tattauna da su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To wannan haka yake baba, yanzu kuma ga Solomon bar ma dauke da sharhin jaridin Jamhuriyar Niger.
Batun cikar Jamhuriyar Niger shekaru 59 da samun yancin kai da aka gudanar a ƙarshen mako na daga cikin muhimman labaran da suka dauki hankalin jaridun wannan ƙasa. Jaridar Le Sahel na cewa sallar ta 3 ga watan Agusta a wani bangare na matsayin ranar dashen itace. Saboda haka shugaba Isuhu ya jagoranci bikin dashen itacen da aka shirya a Tawa, yayin da a dai bangare ya karrama wasu 'yan kasar saboda gudunmuwar da suka bayar wajen yaki da kwararowar hamada ta hanyar dashen dubban itatuwan da a yanzu haka ake cin moriyarsu. Jaridar L'Actualité na cewa hukumar yaki da cin hanci halsiya ta kaddamar da bincike a sabuwar ma'aikatar buga lasisin tuki domin tantance gaskiyar lamari, bayan da masu ababen hawa suka yi ta korafi akan yadda kamfanin da aka baiwa wannan kwangila ke tatsar makudan kudade cikin yanayi mai cike da hazo. Jaridar Labanaman ta ce Najeriya ta fara barazanar maka Jamhuriyar Nijar a kotun ECOWAS don ganin ta kwato kamfanin Arshitim Group Nearport haƙinsa, bayan da aka karbe masa kwangilar gyaran filin jirgin saman Jore Hamani don baiwa kamfanin Summa na Turkiya. Jaridar ta ce a wasikar da ya aike wa ministan harkokin wajen Jamhuriyar Nijar a watan Yulin da ya gabata, ministan shari'ar Najeriya ya baiwa gwamnatin ta Nijar wa'adin makonni biyu domin ta biya kamfanin na Arshitim mallakar wani dan Najeriya diya ko kuma a hada kotu. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta ruwaito cewa alkalin da ya baiwa Noma Umar gaskiya a shari'ar da ta hada shi da Hamma Ahmadu akan batun cancantar shugabancin jam'iyyar Model Lumana ya fice gona da iri, domin a cewar masana kotun tsarin mulki kadai ce yake da hurumin tantance halaccin kowane dan takara. Sabili kenan uwar jam'iyyar ta dauka kara don ganin kotu ta soke hukuncin da ya baiwa Noma hurumin jagoranci a matsayin shugaban rukun kwarya. Mu rufe sharhin da jaridar Lanketor wacce yake cewa gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta fara hukunta barayin dukiyar jama'a a karkara, misalin yadda abin ya faru a gundumar Gure da ke yankin Zandar, inda aka gano wasu da karkata akalar tan 48 na cimakar da aka aike domin a raba wa talakawa. Jaridar ta ce binciken jami'an tsaron jandarman na Gure ne ya gano buhuhuwan irin wannan cimaka a hannun wani dan kasuwa ba tare da wata ba. Ya tona asirin masu hannu a wannan ta'asa, cikin su har da prefe Sani Nasaru da mayor da wasu kansuloli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Malam Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke kira ta wayar muku na ajiye mana.
Assalamu alaikum VOA, ne magana Aldaraf Sara Gashuwa, babban odita jiran na kungiyar muryar talata na Najeriya. A yau zan yi kira ga shugaba Donald Trump da ya kamata ya ringa kalame na wariya da nuna jinsi. Ya kamata ya sani shi shugaba ne na al'ummar Amurka, kuma shugaba ne wanda na kowa, shugaba ne ba na addini ɗaya ba, shugaba ne na ƙasar Amurka kuma da muradin Amurka da al'ummar Amurka.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba Cede, nan ba kungiyar mura talaka ta ƙasar Rashin Jihar Taraba. Da farko zan yi magana dangane da wannan zanga-zanga da shi wannan wanda ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a matsayinsa na kuma ɗan takarar neman shugabancin ƙasa a siyasa ya kuma faɗi. Wannan wanda ya ce a yi zanga-zangar wai yadda za ta zama gama gari domin a tumɓuke gwamnati. To shi ya manta da zanga-zangar ne ya tsaya takara, ko kuma da ya tsaya takara inda shi ya ce zai ce a yi zanga-zanga? Saboda haka ni ina ganin waɗanda suka goyi bayan yin wannan zanga-zanga ba san ma me suke yi ba.
Assalamu alaikum, gidan radio na Amurka, sunana Gambo Tsarau.
Assalamu alaikum fashion of radio America, sunana Usman Dogo Madakara, Dilokar Gamar Jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin Kaduna da Niger State. A halin gaskiya jiharan mandi ba motan da ya tashi daga Kaduna zuwa Benin Gwari zuwa Kwantagora. To bari saboda me, saboda sun shiga yajin aiki motoci na fasinja ko mota ɗaya, duk motan da suka yi lodi an soke fasinja saboda sun ci hanya ba kyau. Ya kamata jihar Kaduna da Niger su tashi su yi haɗin gwiwa su ɗauki matakai a hanyar Benin Gwari zuwa Kaduna.
Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, ƙasar China ta ce za ta ɗauki matakin ramuwar gayya muddin Amurka ta girke makamai masu linzami masu matsakaicin zango a yankin Asia da Pacific. Mr. Fu Kong, daraktan sashen kula da makaman yaƙi na ma'aikatar harkokin wajen China, ya gaya ma manema labarai yau Talata cewa China ba za ta tsaya ta zura ido kawai ba. Matsawar Amurka ta aiwatar da barazanar da ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ta wajen sakataren tsaro Mark Esper, ta cewa za ta girke makamai masu linzami a yankin kwanan nan. Da yake mai da martani kan hare-haren kan mai uwa da babun nan da aka kai a Amurka, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin cewa wato za a tabbatar an ɗau mataki kan duk wani mai kawo matsala a ƙasar ta amfani da bambancin launin fata da makamantan haka. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau ɗin nan Talata, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu, wanda ga dukkan alamu martani ne ga wato matakin wato atisayen da Amurka da Koriya ta Arewa ke yi tare.
To madalla, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Musa Darrell Smith, Mr. Phil Hashin Gumin Lake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.